بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بايا حق وديا تتبت الله يساكنون منا wannan rana ta juma'a da ci gaba da karatun wannan littafi na Bulughul Maram. Muna cikin kitabu salah, babu salatul jama'ati, salatul jama'ati wal imama, babu da yake bayani akan salatul jama'a da kuma limanci. Za mu dora daga inda muka tsaya a satin da ya gabata. Wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma, daga Abdullahi dan Abbas da Allah ta tabbata a gare su, shi Abdullahi da kuma Abbas, kala yace sallaitu ma Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zata laylati, yace wani dare nayi sallah tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi Abdullahi ibn Abbas yana daga cikin matasa na sahabbai wa'anda suke kudayin alkhair da kuma neman ilimi. An ce kudayin shi ya kai inda ma yana kwana a wajen kaunar ma'aifiyarsa Maimuna, matar Annabi sallallahu alaihi wasallam, dan ya gane makan shi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallar dare, shine tahajjud. Ko a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi sallar dare ta tahajjud, sai Ibnu Abbas ya tashi tare da shi, yana koyon yana sallah da irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallah. Yazo yayi sahu a hagu din manzo Allah, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake koyo da shi, ya mazo shi da mashi, to shine yace nayi sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani dare. Fa qumtu an yasari fi, sai na tsaya a hagun din sa. Fa akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi ra'si, sai manzo Allah ya kama kaina min wara'i daga bayana. Waja'alani anyamini, ya sanya ni daman sa, dan ya dana hagun din shi, sai ya kama kan shi ta bayan sa, ya jiyo da shi ta bayan, kaga bai bari shi gaban shi, ya jiyo da shi ta bayan sa, ya shigo ina ya tsaya nan abin din shi daman shi. Mutawana alaihi bukhari da muslim. Wannan shike nuna mana idan mutum bai za su yi sallah ta jami'i, kenan wanda yake mamu zai tsaya daman liman, ko zai tsaya daman kenan sai ya tsaya daman liman. Mutum biyu ne za su yi sallah ta dare, sai su tsaya daman limamu ya tsaya daman liman. Ina mata an fahimta, shine abinda hadisi yake sanya nuna mana. A wasu ruwayoyi kamar ruwaya ta sahihi Bukhari da Muslim, cewa shi baban shi Abbas ya aika shi ne dan ya je ya yi kiwon sallar Annabi da yake yi ta dare. A cikin wannan hadisin akwai dalili akan halaccin limancin mai sallar farilla da kuma mai nafila, saboda ita sallar nafila ta dare a wajen manzo Allah farilla ce, ko a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wajibi ce. Ina kan shi kamar yana yin abin da yake wajibi a kansa, shi kuma wancan nafila ne yake. Kuma wannan dalili ne mai nuna cewa ya halitta mai farilla mai nafila yana iya bin mai farilla yana iya bin mai nafila. Sannan kuma a cikin hadisi akwai dalili akan yin sahu, ma'ana ingancin sahu da yaro shi ɗaya tare da balego. Yanin ko da yaro ne ƙarami wanda bai balaga ba, wanda ya balaga yana iya yin sahu da shi, su yi sallar jam'i kuma da shi. sannan kuma hadisin na nuna mana abin da ya riga mamu ya tsaya damar liman inda liman shi ne. Sannan hadisin haihuwa na sake nuna mana ingancin tsayuwar mamu, ma'ana a habin ɗin liman. Ko? Tare da dawowa da shi a dama. Da annabi sallallahu alaihi wasallama bai nuna sallar shi Ibn Abbas ba ta ɓace don ya tsaya a hagun ɗin shi. Sai dai kawai ya jiyo shi ne zuwa ga inda ya fi shi ne dama. Amma in mutum ya tsaya a hagun liman ba a ce sallar shi ta ɓace. Inda ya fi shi ne ya tsaya a dama ɗin shi. Wannan shi ne mazhab na jamhurin malamai. Cikinsu akwai a yin matin nan guda uku. Ko da yake wannan dalilin suna ganin cewa bai da ƙarfi saboda uzurin abinda ya sa shi Ibn Abbas ya tsaya a hagun ɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda ya jahilci inda ya kamata. Shi kuma wanda ya jahili wanda ya jahilci abu ba a ƙaida masa hujja sai bayan ma'ana an sanar da shi. Suke cewa abin da ke inganta ko ke ƙarfafa mazhabar jamhur a cikin cewa yin sahu a hagun liman ya inganta cewa ibada daga cikin ibada kuma akwai sallah idan rukunanta da sharuɗanta suka cika na asali. To ta inganta ba ta ɓacewa sai da dalili. Sannan wannan hadisi na nuna mana ana son sallar dare, sannan kuma a cikin shi ba a shar'anta ma liman ba ya yi niyya kafin ya shiga sallah cewa shi liman ne, ba a shar'anta haka ba. In za ki sallar ke ɗaya ko kuma za ka sallar ka kai ɗaya ba a shar'anta ma cewa a wai ka ɗora muna karatu. Ba a shar'anta mishi sallar ba cewa ba a shar'anta mishi ba ko cewa dole sai ya yi niyyar cewa yana cikin nafila. Ai abin nan niyyar shi liman. Sannan wannan na nuna mana kwaɗayin Ibn Abbas da ƙoƙarin shi a cikin alkhairi da neman ilimi da kuma tabbatar da abin da yake haƙiƙa. A cikin wannan lokacin aka ce bai wuce ɗan shekara 11 ba. Ko? Saboda haka kuma yake ƙoƙarin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ayyukansa. Wannan malamai sun yi saɓani a kan cewa abinda ya shahara na daga mazhaba ta Imam Ahmad sallan mamu na ɓacewa idan ya tsaya a hagun ɗin liman in ya zamanto a damansa ba kowa. A mazhaba ta Imam Ahmad abinda ya inganta suka ce sallar shi na ɓacewa. Amma jamhurin malamai sun tafi a kan cewa sallar shi ta inganta ko da ko a daman liman ba kowa. Kuma wannan ita ce ruwaya ta biyu da aka samu daga Imam Ahmad. Wasu daga cikin manyan almajiransa kuma sun zaɓi wannan ruwayar suna kafa dalili da wannan hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai nuna sallar Ibn Abbas ba ta ɓaci a kawai ya jiyo shi ne daga ma'ana ya tsaida shi wurin da yake. Ibn Hubayra yake cewa sun haɗu akan cewa wanda yayi sallah mai sallah idan ya tsaya a hagun ɗin liman a damansa babu kowa sallar shi ta yi. Ahmad ne kawai ya ce tana ɓacewa. ya zo a cikin annubu ne da kuma asharul kabir yawa abinda ake yaji shine sallar ta inganta wannan shine abinda ake iya kiyastawa game da sallar wanda yayi sallah a hagun din liman alhali a daman shi babu kowa ko wa an Anas radiyallahu anhu daga Anas yadda Allah ta tabbata a gare shi kala yace salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi salla ya tashi yana salla fa qumtu ana wa yatimun khalfahu ni da wani maraya muka tsaya a bayansa wa ummu sulaimin khalfana ita kuma ummu sulaim tana bayan mu muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito shi wal lafz lil bukhari lafadin na bukhari haka ce al yatim shine wanda baban sa ya rasu bai kai shi su bai balaga don wannan dangane da mutane amma a dabbobi wanda ake cewa maraya shine wanda mummasa ta rasu maraya da ake yi a nan sunan shi zumairatu bin abi damra wanda yake maula ne bararren bawa ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana yace da shi da zumaira ma'ana sun tsaya a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai mace tare da su ummu sulaim ita kuma sai ta tsaya bayan su haka ake sahu yana iya zama to sahu ne maza da mata mata suna tsaya bayan maza wannan shine abinda shari'ar musulunci ta sani ummu sulaim sunanta al-ghaymasa'u bintu malhan al-ansariya wanda ma'aifiyar Anas bin Malik Imam al-Bukhari yake cewa ababu al-mar'atu wahdaha takunu saffan mace ita kadai take zaman tawa sahu amma wasu suna ganin cewa mutum daya ko mace daya idan suka zamanto su kadai a wajen sallah wannan ba a ce mishi sahu dan mace ita daya tana sallah ba a ce mishi sahu ko namiji shi daya ya kadai su ba a ce mishi sahu ummu sulaim ummu sulaim ma'aifiyar Anas bin Malik ta kira annabi ne sallallahu alaihi wa sallama cin wani abinci da ta shirya masa sai manzo Allah ya karba mata kiran nata ya zo gidanta a lokacin da suka gama cin abinci sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ku tashi sai muku sallah sai Anas da wannan maraya da yake tare da su a cikin gida suka tashi suka yi sahu bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam ummu sulaim kuma ta yi sahu a bayan su a cikin wannan hadisi akwai ingancin sahu da yaron da bai balaga ba saboda shi wannan marayan aka ce tunda ya ce yatim yanan yaro ne bai balaga ba tunda inda ya balaga ba a ce mishi maraya da haka abinda ya shi ne a wajen tsayuwar mamu su kasance bayan liman in su biyu ne ko fiye da biyu ita kuma mace ta kasance bayan maza ko da ko ita ɗaya ce kuma sallata ta inganta bayan maza malamai sun ittifaki cewa idan babu wani tare da ita sai ta tsaya ma'ana kusan maza ko kuma ma'ana rabin maza kamar ba bayan kwarai ba haka ɗan gehen su haka kuma ba ta daidaita da su ba tace sallar ta ba ta bace haka wa sallar wa'annan sujudan ta ma ba za ta bace haka imam malik shafi'i da ahmad suka ce dan su mata sallar jami'i ba ta wajaba a kansu saboda wadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce summa uqalis ila rijal la shahaduna salat sannan mayyama madajan da ba su zauwa sallah kaga nan sai ambaci madaji shi ya nuna kenan sallar jami'i ba wajibi bace ga mata saboda manzo Allah bai shar'anta musu wannan ba amma yazo a cikin wani littafi ake ce ma al-inaru da kuma sharhin sa an so sallar jami'i ga mata idan suka haɗu su kaɗai babu maza ko aka ce limamin ɗinsu na daga cikinsu ko ba daga cikinsu ba saboda Aisha ta yi haka da Ummu Salama kamar yadda Darqutni ya ambata kuma Abu Dawud ya rawaito da wadansa cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ma Ummu Waraqa izini ta samu ladan a gidanta ya umarce ta ta yi ma mutanen gidanta sallah sannan ta zama limamin gidansu Shekul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa ba jayayya cewa mace tana iya yin mamata sallar jami'i sai dai shin an so haka magana da ta yi shahara dai cewa an so haka saboda wannan hadisin na waraka da haka kenan abinda mata masu karantarwa suke yi a makarantu na yin sallah a tsakaninsu jami'i wannan aiki ne mai kyau saboda shari'a ta tabbatar da wannan kuma a ciki akwai fa'idoji masu yawa game da wannan idan wannan hadisin na nuna mana halaccin sallar nafila jami'i inda ba a ɗauke ta ba kaman wata alama ko da yaushe aka ɗauke shi kamar tsari ne wanda yake ko da yaushe shi ne ake yi in dai ba haka aka ɗauke abin ba babu laifi ana iya yin sallah jami'i amma kada abin ya zama to an naga shi kamar sunna tabbatar da ma'ana ko da yaushe kuma ya halitta ana iya yin sallah don a karantar da wanda bai iya ba ko kuma abinda ya kama da haka na masu manhohi kuma hadisin na nuna mana irin tawadu'i da kaskantar da kai na annabi sallallahu alaihi wa sallama ita wannan matar ta kira shi kuma a matsayin shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kai ya karba mata liyafa ta shirya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma manzo Allah ya kai kuma wannan hadisin na nuna mana ana son karɓa kiran idan wani ɗan kwanta ya kira ka zuwa ga wata liyafa ka karɓa masa musamman ma in zamanto shi wannan karɓa masa ɗin na akwai wata fa'ida a ciki na gusar da wata damuwa ko wani abin baɗin ciki haka ko kuma nitsar da zuciya wannan kiyaye malamai sun sabani jamhur sun ta akan cewa sallah da karamin yaro yin sahu da karamin yaro ya inganta sallar farilla ce ko ta nafila ce sun kawo hadisi da dalili da wannan hadisi abinda ya shahara kuma a madhaba ta hanabila ya inganta ai sahu da karamin yaro a sallar nafila saboda aiki da wannan hadisi suka ci banda farilla saboda ba dalili akai a yanda suka ci amma abin da ya inganta shine ya halitta a sallar farilla ko ta nafila wannan wa ana Abu Bakar radiyallahu anhu daga Abu Bakar ta yadda Allah ta bada gare shi annahu intaha ila nabi sallallahu alaihi wa sallama ko wa huwa raki'u ana yazo ya iska manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa huwa raki'u yana cikin ruku'i faraka qabla an yasila ila saf sayyi ruku'i kahin ya shigo sahu wa dhakara lin nabi sallallahu alaihi wasallama sai ga manzo Allah abinda yayi فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يكرمك ذلك الله ورسن الله يكرمك كدي ولا تعد الله يكرمك كدي ولا تعد او روايه ولا تعد ابن ده انغنت a cikin wadannan ruwayoyi guda uku wala ta'd dai mata umfata da daure ainu dai madalun damma a karshe ko aka ce al'adu din nan shine gudu mai tsanani dan shi ya dabda istima da Allah ya sami cikin ruku'i yanzu kahin ya shiga cikin sahu sai ya ruku'i sai ya kuma yi sauri haka shine wala ta'ad ma'ana kada kai gudu mai tsanani in kuma wala ta'ud ne kenan kar ka sake yin haka rawahu bukhari ya rawaito hadisi وزاد ابو داود فيه ابو داود يا قرا a cikin shi faraka adun as-saff sai ruku'i kahin sahu thumma mashaqir as-saff bayan ya ruku'i sai ya tafi zuwa sahu yin kahin shi da sahu ne ya ruku'i yana wannan hadisi na nuna mana in mutum ya riski neman cikin ruku'i sai ruku'i kahin ya kai sahu sannan ya shiga cikin sahu ko kuma ya tsaya tare da su a ƙarshe ruku'in nashi yayi kuma ya samu raka inda manzo Allah bai ce mishi ya sake sallah amma yana mishi ya bari haka na idan mutum ya riski liman cikin sahu kahin ya kai cikin sahu sai ya yi abin nan ya yi rukuni to rukunin nashi ya yi kuma ya samu jami'a sannan kuma yar tahiyya da mutum zai yi kaɗan ba mai yawa ba domin cikin sallah domin gyaran sallah wannan bai cuta mu sallah kuma bai sanyar da wani abu na sallah da daga da ya fi kuɗi kayan kai sau ya yi yar tahiyya zuwa cikin sahu amma duka ba a ci sallah shi ta ɓaci ba sannan ana samun raka'a ne idan an samu ruku'i tare da liman da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya halitta masa raka'arsa ko inda raka'ar tashi bata yi ba da manzo Allah ya umarce shi da sakewa dan kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya hane shi ne game da wannan saurin da yayi saboda min ya samu nutsuwa a cikin sallah saboda wannan saurin na ya samu mutum ya rasa nutsuwa saboda akwai hadisin da yazo zan sallah shi da wannan cewa idan sami'tum al-iqama fawshu wa alaikum as-sakina wal waqa idan kun ji iqama ku kai kuna masu nutsuwa da kaskantar da kai fa ma adraktum fasallu wa ma fatakum faqulu abinda kuka riska ku sallaka wanda ya kuce muku Qur'ani
ba mutum ya ji kama ba kawai sai ya tauka da gudu.
Wa an wabisa ta bin ma'abarin daga wabisa ɗan ma'abarin radiyallahu anhu yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ra'a rajulan ya ga wani mutum yusalli khalfa as-saffi wahdahu yana salla bayan sahu shi daya fa amarahu an yu'ida salata sai ya umarce shi ya saki salla rawahu ahmad ahmad ya rawaito shi wa abu dawud da abu dawud da tirmidhi da tirmidhi wa hasanahu ko tirmidhi ya hasana hadisin tarihi ne hasanun wa sahahahu ibn hibban kuma ya sahaha shi ya ce hadisi ne sahihi daga hadisin sahihi ne ahmad da abu dawud da tahawi da baihaqi da tirmidhi sun fitar da wannan hadisin tirmidhi ya ce hadisin hasanun mazajensa kuma yardaddu ne kamar yadda kowanne daga cikin ahmad da ishaqa da abu hatim duka sun hassana hadisi ibnu abdul barri a cikin ya ce a cikin isnadin shi akwai ijtirab akwai wata rawa lakin sai dai ibnu sayyid an-nas ya ce al-ijtirab allati fihi mimma la yadurru yarrawar da akwai cikin isnadin nashi wannan bai cutar da shi hadisi ولو هيو ريد جواب صعب المعبد أن طلق لك طلق رضي الله عنه يتي لا صلاة للمنفرد خلف الصف با صلى جوان ديك تبا ينسه وزاد الطبراني في حديث وابسا الطبراني أحديث واسد وابسا يا كارتوا ألا دخلت معهم me yasa baka shiga tare da sauran mutanen da suke cikin sahu ba ko awish tarat rajulan ko kuma ka dan jawo wani daga cikin su ya zo ya iske ka a baya su kuma sai su rufe sahun jikin da ya fito maimakon ka tsaya kai daya waɗannan hadisan guda biyu suna nuni akan wajibcin sallah a cikin sahu wanda ya sallah shi kadai bayan sahu sallah shi ta inganta ba da saki ko hadisin imamu ahmad ya ce a cikin sa yanin sallar mutum ɗaya bayan sahu bata isa ba amma Shafi'i yake idan hadisin ya tabbata to nima abinda zan cewa ke Baihaqi yake cewa abinda yake zaɓi shi ne a yi taka tsantsan a cikin wani saboda sa tabbatuwar labarin abin da aka ambata wannan hadisin baya kore hadisin bakar a madhabata imamu ahmad cewa suna inganta sallar wanda ya yi ruku'i bayan sahu sannan ya shiga cikin sahu ko kuma ya tsaya wani ya zo ya tsaya tare da shi kafin limin ya yi sujuda kenan hadisin da mun karanta can baya wanda yazo ya tsike abin nan ya tsinkaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ruku'i sai ya yi ruku'i kafin ya shiga sahu ko Allah ce bayan ya yi ruku'i ne sannan sai ya shiga sahu ko kuma a'a kafin ya shiga sahu sai wani ya zo sai ya tsaya tare da shi ya ba ta an fahimta kenan shi wannan hadisin da aka ce babu sallah bayan ga mutunan da ya yi ma'ana ya tsaya bayan sahu shi kadai yana wannan bai kore hadisi wancan na wabisa wanda aka ce ya iska manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sahu sai ruku cikin ruku sai ruku kai ne shiga sahu inda ai bayan ruku ne aka ce ya shiga sahu kaka ai bai tsaya bayan sahu ko kuma a wani yazo ya tsaya tare da shi shi kuma ga shi din ya tsaya bayan sahu ko wannan shi daga cikin malamai akwai Abdurrahman al-Sa'di akwai kuma Ibn al-Qayyim da sauransu aka ce wanda ya iske wuri wanda yana tsayuwa a cikin shi cikin sahu baya halitta gare shi ya tsaya bayan sahu shi kadai amma in mutum ya zo iska sahu ya cika babu wurin da zai tsaya a ciki nan wajibi ne ya tsaya shi daya dan bai bari sallar jama'a ta bar shi ko dan ana magana idan mutum yana ganin ga wuri cikin sahu sai ya shiga sahu shi ya tsaya dai irin wannan kenan in yayi haka sallar shi ba ta yi ba amma in mutum ya zo ya sahu ya cika babu wurin da zai iya shiga kuma in yace ya jawo wani kuma za a bar wata kawata su abin ka ce kenan mutum na iya tsayawa shi kadai ba zai bar jama'a ba kuma wannan ita ce magana da addinai wanda take dace mami usulin na fiqh da kuma ka'idodin fiqh amma hadisi mai lamba 340 shine hadisin tsulfi inda yake la salata lil mufardi khalf as-saff yana nuni akan adamin ma'ana rashin ingancin sallar mutum ɗaya bayan sahu abin da ya yi shi ne a ɗauki wannan hadis a ɗora shi a kan wanda yana ganin ga wuri cikin sahu sai ya tsaya shi bayan sahu to irin wannan aka ce bai da sallah amma in babu wuri ya tsaya shi ɗaya ba a ce ba bai da sallah amma da yake a wistararta rajulan kamar irin su Sheikh Albani a cikin al-ahadisu da'ifa ya ce wannan hadisi da'ifun ne jiddan ba ka hujja da shi yana in hadisin bai tabbata ba kenan ka ga faɗar shi ko shar'ancin jawo mutum daga cikin sahu da ya zo ya tsaya tare da kai bai taso ba saboda babu nasi ingantacce yana abinda awwalibi shi ne mutum ya shiga cikin sahu in ya akwai dama in babu dama kuma ya tsaya shi kaɗai kuma sallar shi ta yi Ibn al-Qayyim a cikin littafin Bada'i'u al-Fawa'id yake na ji Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yana inkarin jawo mutum daga cikin sahu yana cewa kenan in ba wuri mutum maimakon ka jawo wani a kai sallar ka ɗage kar ka jawo wani kuma a wannan halin sallar mutum ta inganta Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah yace bai kamata mutum ya jawo wani ba daga cikin sahu saboda hadisin da yazo na cewa a jawo wani hadisi ne mai rauni to shi ne malai yake cewa shi jawo mutum daga cikin sahu duk da kuma hadisi tare da cewa hadisi ne mai rauni kuma akwai barna mai yawa a ciki saboda in ka jawo wani na farko da yanzu ka jinkirtar da shi daga wurin da ya fi saboda shi inda yake a wurin da ya yi ka kai da abayan shi ko inda an ce sahun da ya yi ga maza shi ne sahun farko sannan mai bi masa sannan mai bi masa haka in ka jawo mutum daga cikin ka dawo da shi baya daga wurin da yake mafi bici a gare shi kenan ka ga nan ma wannan wata barna ce ko sannan kuma za a buɗe wata ƙofa wata hanya ta a cikin sahu kuma manzo Allah ya ce tarasu wa saddul khalq ko ku liƙe ga juna sannan ku toshe duka wata kafa amma yanzu da an jawo wani kuma za a bar wani
kuma wajen dawon nan za a yi moci da yawa a cikin sallah kuma abinda ma'ana bai shahi maslaha da sallah ba kuma wannan zai zama to tashwishi ma'ana a rikitin mai sallah wannan kai dawo sai tsamani wata matsala ce ta yi fahimci manufa wannan wani abu huraira ta rabi allahu anhu daga abu huraira yadda allah tabbata a gare shi kala ya ce kala nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan sami'tum al-iqama in kun ji iqama famshu ila salati ku ta yi sallah wa alaikum as-sakina akwai nutsuwa tare da ku ku ta yi da nutsuwa ma'ana sannu sannu as-sakina anan shi ne ku ta yi cikin nutsuwa sannu sannu walwaqar ko a cikin kama ta kame gani babu daga murya ma'ana ku ta yi da cikin kyakkyawar kama shi ne waqar wala tusri'u kada ku yi sauri wa ma adraktum fasallu abinda kuka samu ku sallace shi tare da nima wa ma fatakum fa atimmu abinda kuma ya kufuce muku ku cika muttafaqun alayhi bukhari da muslim wallafzu lil bukhari fa lin bukhari wannan hadisi na nuna mana wajibcin sallah tare da jama'a kuma ana son mutum idan zai zo sallar ne ya zo cikin nutsuwa da kamun kai shine waqa abinda ya shahara a madhabin Imam Ahmad cewa sallar jama'a ana samun ta ne idan mutum ya samu kabbara harrama kahin sallame wal liman a sallama ta farko ko kuma suna cewa idan mutum ya samu rukuni wannan ke وعن أبي بن كعب لك أبي بن كعب رضي الله عنه قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم يتي صلاة الرجل مع الرجل سلم متن تارد متن دن وانسا نمجي تارد وانسا نمجي دن وانسا أسكى تافي من صلاة واحدة هو دن سلى الشيشيك دي وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل صلى شتى رد مذابي تاهي تاهي صلى شتى دنمج دا وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل أبند يهم تنبيو وأن شين أبند يسويوا ذو الله رواه أبو داود والنسائي وصحاه ابن حبان يا عند التوانى حديث هنا حديث ينال من أكنت وصلى جماعة أنا أقول لا تنبي دم تنبيو لمن دمامو ko a tsoros don zama da ta suwan kallon wani duka sharar da lahi da anka astaghfir ka wa ta wuri da